na kasar Ingila shekara 2016 da 2017 kuwa an buga mako na 10 inda aka buga ranar Asabar 29 ga watan Oktoba na shekara 2016. Yayin da kungiyar kwallon kafa ta Sunderland ta kashe a hannun Arsenal inda Arsenal sun tabi ta har gida ta sha ta 4-1. Manchester United ko sun tashi babu ci ne tsakaninsu da Burnley. Yayin da Tottenham suka kashe kunnan doki da Leicester City 1-1. West Bromwich ita ma ba ta yi zaɓi ba inda Manchester City ta yi da har gida ta sha ta 4 da nema. Watford ta samu nasara ci kwallo 1-0 a ragan Hull City, yayin da Middlesbrough ta samu nasara a kan AFC Bournemouth da ci 2-0. Crystal Palace kuwa ta sha kashi ta man a hannun Liverpool inda Liverpool ɗin ta sha ta 2 inda Liverpool ɗin ta sha ta 4-2 a gidanta. A jiya ranar Lahadi 31 ga watan Oktoba na shekara 2016 kungiyar kwallon kafa ta Everton ta samu nasara kan West Ham da ci 2-0. Southampton kuwa ta sha kashi ne a hannun Chelsea 2 mai ban haushi. Yau kuwa za a faɗa ta wasa ne wanda ake kira da Monday night. Kungiyar kwallon kafa ta Stoke City ne za ta karɓi bakunkin Swansea da misalin karfe 8 na dare agogon Najeriya, Nijar da kuma Kamaru. A saman teburin na Premier League na kasar Ingila, Manchester City ya suke jan ragaman teburin da maki 23 da kwallaye 15, yayin da Arsenal suke mataki na biyu ita ma da maki 23 da kwallaye 13. Liverpool kuwa tana matsayi na uku ne da maki 23 ita ma da kwallaye 3 a wasanni 10 da aka fafata, yayin da a kasar teburin kuwa Hull City suke mataki na 18 da maki 7. Swansea kuwa tana mataki na 19 ne da maki 5, yayin da Sunderland suke mataki na 20 a kasar tebur da maki 2. Haka abu yake a can kasar Spain a bangaren La Liga na shekara 2016 zuwa 2017, inda ranar Juma'a da ta gabata 28 ga wannan wata na Oktoba da muke ciki, kungiyar kwallon kafa ta Leganes ta sha kashi a hannun Real Sociedad a gida da 2-0, yayin da ranar Asabar Sporting suka yi kashi kunnan doki da Sevilla 1-1. Alaves ko ta sha kashi a hannun Real Madrid da ci kwallo 4-1, yayin da ɗan wasan gaba na Real Madrid Cristiano Ronaldo ya samu nasarar jefa kwallaye har 3 a ragan Alaves. Atlético Madrid ta samu nasara kan Malaga da ci 4-2, yayin da Barcelona ta jefa kwallo 1-0 a ragan Granada. Ranar Lahadi da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta Eibar ta samu nasara akan Villarreal da ci 2-1. Atlético Madrid kuwa sun tashi kunnan doki da Osasuna 1-1. Real Betis ta sha kashi a hannun Espanyol inda Espanyol ta bi da har gida ta sha ta 1 mai ban haushi. Las Palmas kuwa sun yi San Jeros ne 3-3 tsakaninsu da Celta Vigo. A yau kuma za a fafata ne za a ketare tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Deportivo La Corona da Valencia, inda a saman teburin na La Liga kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid take jan ragaman da maki 24. Kungiyar Barcelona tana binta a mataki na 2 da maki 22. Atlético Madrid kuwa na mataki na 3 ne da maki 21. A kasan teburin kuwa kungiyar kwallon kafa ta Deportivo La Corona suke mataki na 18 da maki 8. Osasuna na mataki na 19 da maki 7. Granada na kasan teburi na mataki na 20 da maki 8.